ranar Talata, 24 ga watan Yuli shekara 2018, kuma da ke kula da wasan kwallon kafa ta duniya FIFA ta fidda jerin sunayen 'yan wasa guda 10 waɗanda za su fafata wajen takarar neman kasancewa zakaran kwallon kafa ta duniya na shekara 2018. Cikin jerin sunayen akwai Cristiano Ronaldo wanda ke kirkire Cambo, wanda ya koma kungiyar kwallon kafa ta Juventus daga Real Madrid a bana ɗan ƙasar Portugal, Kevin De Bruyne, da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester City ɗan ƙasar Belgium, sai Antoine Griezmann ɗan ƙasar Faransa, da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Atletico Madrid. Akwai Eden Hazard da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Chelsea ɗan ƙasar Belgium, sai Harry Kane ɗan ƙasar Ingila wanda ya kasance zakaran da ya fi zirarar ƙwallo a gasar cin ƙwallon ƙafa ta duniya da ta gabata ɗan ƙasar Ingila mai takale da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Tottenham. Akwai Kylian Mbappe wanda shi aka zaɓa matashin ɗan wasa a ɓangaren gasar cin ƙwallon ƙafa ta duniya da ta gabata na 2018, wanda yake fafata ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta PSG ɗan ƙasar Faransa. Lionel Messi na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona ɗan ƙasar Argentina yana ciki, sai Luka Modric daga ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid ɗan ƙasar Croatia. Akwai Mohamed Salah ɗan ƙasar Masar mai fafata ledarsa a ƙasar Ingila ƙungiyar Liverpool, sai Bahrain na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid ɗan ƙasar Faransa. Bayan haka hukumar ta bayyana sunayen masu horar da 'yan wasa guda 11, wato kutawa waɗanda su ma za a zaɓi gwarzon shekara na 2018. Cikin jerin sunayen akwai kocin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Juventus Allegri ɗan ƙasar Italy, sai kocin ƙasar Rasha mai suna Stanislav wanda yake ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Rasha. Akwai Zlatko Dalic da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Croatia wanda yake jagoranta, sai Didier Deschamps na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Faransa wanda suka lashe gasar cin ƙwallon ƙafa ta duniya da aka kammala. Akwai Pep Guardiola da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester City, sai Jurgen Klopp na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Liverpool ɗan ƙasar Germany. Akwai Roberto Martinez daga ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Belgium zuwa ƙungiyar wanda ɗan ƙasar Spain. Akwai Diego Simeone na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Atletico Madrid ɗan ƙasar Argentina, sai Gareth Southgate ɗan ƙasar Ingila wanda ya jagoranci Ingila a gasar cin ƙwallon ƙafa ta duniya ta kammala a na hudu. Ernesto Valverde na ƙasar Spain wanda yake ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona yana ciki, sai Zinedine Zidane ɗan ƙasar Faransa wanda ya bar ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid. A yanzu haka yana shirin haɗewa da tawagar ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Juventus a zanen mai ba da shawara. Za a gudanar da wannan zaɓe ne a ranar 10 ga watan Agusta, yayin da za a yi bikin ba da wannan lambar yabo a ranar 24 ga watan Satumba. Iya abin da ya sauka kenan daga nan dandalin BOE. Huta lafiya.